Abdullah Madazm Iwaki. Yella Abriya Rahba. Hey! Yelli!
Naku Productions.
Yora Nerkichi Rahba. Tahoran Kichi Abriya. Hela Haji Salisu. Nabagu Amban Kabriya. Yora Nerkichi. Aita Amban Kichi. Rahaba Alhaji Salis na bago Allah ya yarda Nadira mu wa marida na Allah mai yanda yaso Allah sayyede Alhaji Salis ne na bago da Arraba Abu Zaka Amriya Kuzona ango da Amriya Ai hakuri da halin juna ango da Amriya Kar ku saba wa juna ko kadan Allah ya sa kun zama to abokan rayuwar juna to sai ayyo kin jiki Amriya Arraba Abu Zaki ma asha mani ango da Amriya ajidadi asha wiya tara ango da Amriya ai zaman aure dan hakuri ne so mu zauna ai so mu sabani Ango da Amriya ai hakuri yana ne rikici Alhaji Salis da bago Arraba aywa yalla hai Amriya Ango asha zuba soyayya ya zuba auren kauna sauke hakinki harama amariya ke daure ka sauke hakinka angona amariya ku yi musharaka a gurin alkhairiya Allah ya kade muku fitina ango da amariya Allah ya yarda zaunar da ku lafiya ya sa'ai rayuwa bisrun ma lafiya ila yawm abadan bila abadan ai ani allakum wa jama'akum fil khair إن شاء الله أمور دامن يا zaman lafiya waye amariya ayya amariya 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 abdullah amdasni mai waki ayya akubarina ayya ni aure auren soyayya auren kauna